tsiya
madaurin ki daya.
Na ko ndi boni le na Nigeria, let us reason together. Nigeria ni buru ofu biku kwaza sai le kan Nigeria yi buru ofu ofu ofise na Nigeria outa and Igbo and Yoruba ofu le ji ayi le obro dat na ayi onwa yi were ogo na mgbasati le di obodo ayi Nigeria oga ahia ya ahu so woke na ndozo ka ana ma yobi were di se Biafra ina yobute wosaya by the corner ya temegene kebi jo Nigeria and Nigeria bro obodo aje di e ma the whole Africa on my head the world so please and please my people my fellow people Yoruba Hausa Igbo we are together let us live like your brother and the sisters we are the faith children of God. I don't want anything that's going to happen so that we are going to regret in time coming. So, peace and peace. Thank you.
Ifani Uchechukwu kenan, wani dan kabilar Igbo da ke zaune a kanin Dabo. Za ku ji dalilin da ya sa ya wannan kira cikin harshen Igbo da kuma Turanci. Sai a biyo mu a hankali. Masu sauraron tsintsiya madaurin ki daya assalamu alaikum. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Sanarwa da wasu yan arewa suka ba na kore yan kabilar Igbo daga arewacin Najeriya da kuma kiran da wasu yan kabilar Igbo suke yi na neman a kafa kasar Biafra. Kamar yadda kuka sani sun haddasa cece kuce har ma shugabanni irin su tsohon shugaba General Yakubu Gowon da tsohon shugaba Olusegun Obasanjo da wasu shugabanni da kungiyoyi da kuma wasu 'yan Najeriya suka yi kirin kashedi. A saboda haka ne na gayyato
sunana Honorable Ifeanyi Uwafala wanda ake ce Buhari sabon gari dan gogura maya da so mai kishin Najeriya. Mason zaman lafiya ta Nigeria.
To, kai a Kano aka haife ka ko ka je can ne da zama?
A Kano ake haife ni.
To, yanzu shekarunka nawa?
To, ce na kai shekara 39.
To, bari mu koma kan kai Malam Mukhtar, kai kuma Muhammad ka gabatar da kanka ko?
Bala Muhammadu Mukhtar dan Bauchi. Kuma madallin ku ta ku ni ne shugaban haɗaɗɗiyar kungiyar 'yan arewa mazauna kudancin Najeriya
ba
mazo na jihar Rivers a Fitako.
A shekarunka nawa da zama can ko kai ma can aka haife ka?
Ni ba nan aka haife ba zuwa ne.
To shekarunka nawa kana?
Ina da sumar shekara 25 a jihar Rivers.
To kamar yadda na yi bayani tun farko kun ji dai surutan da ake ta yi. Ga waɗannan mutane kamar wasu ƙungiyoyin arewa ɗinnan da suka ce 'yan ƙabilar Igbo da suke zaune a arewacin Najeriya su tattara ina su sabari daga can kudanci kuma akwai waɗanda suke ƙoƙarin cewa suna son a kafa ƙasar Biafra. To, kafin mu je ga batun yaya za a samu zaman lafiya, kai Malam Muhammad Mukhtar ga waɗannan masu wa'annan surutai ne za ka gaya musu da farko?
To, da farko dai tunda aka bayar da dattar mu inci zai sai mu shekara 50 da yan kai muna tare. An yi yunkuri a raba kasar nan a lokacin da ba a yi tsayin Biafra a cikin Igbo Jikku ba a yi nasara ba. Aka dawo aka ci gaba da zama lafiya. Jikku ya dawo har yin shugabancin kasar nan. Ba wani tsaro ne shi ana zaune lafiya. Da rana kwatsam Rab wa Zuruke shi ya fara bayan Jikku shi ya fara kawo nan maganin Biafra. Ya ake yi sauye na tura ba ya zama tasiri ya bari. Yanzu kuma Nnamdi Kanu ya zo ya dawo da maganin Biafra. Da magana ta gaskiya shi ne dole mu koma mu zora tare saboda ne in kin tuna yawanci shugabannin inyamurai manyan shugabannin inyamurai a arewa aka haife shi shi ma da shi bada ce a Kano aka haife shi kuma kawai su mahaifa ta ba wani kan gome shi ba mamaki da gidan nashi na kanshi amma a yau ina gaya miki da Black Samba House guda 10 da sun tuna da gidaje ko sana'a su kansu mallakar kansu a kasar Igbo ba babu saboda haka magana ta gaskiya mu dawo daga rikin ɗan siyasa, mu dawo mu koma gargajiya, mu koma yadda iyayenmu da kakanninmu suka zuwa da juna, aka auratayya, aka haifa. Misali, ai akwai general a soja wanda ƙwarta mafulati na shi, yau kuma ka har matsayin mutum general a Nigerian Army, babu na ƙungumi shi ike in wasu ku ƙwarta mafulati na shi rika tsinin shi. Dare irin suna da yawa, saboda haka ki kira ƴan uwansu duk Allah duk amiri, neman tari neman fitina ba zai kai mu ko'ina ba, an yi gwamnati nasara ba, an zama da jinin mutane. Saboda haka wani lokaci zo da mu haɗa kawunan mu ga yadda a cigaba, ƙarfi ba ta cigaba an bar mu a baya, saboda ya ga ƙabilanci da addini.
To bari ne ke muku ina ba. To kafin mu dawo kanka, in fani kai me zaka wani magana zaka ga ma wannan mutane masu waɗannan surutai.
To hajiya abinda nake da shi zan san bada kamar da wanda yake son zaman lafiya a Najeriya. To wannan abubuwan da suka taso ya kwanakin baya, mu kabilan da yake Kano ko Arewa gaba daya ko a Najeriya, mu ba mu ji daɗi abin da yake faruwa, domin kowa ya san Najeriya tsakiya ɗaya, madarin ɗaya, ubanmu ɗaya a Najeriya. To amma wanda suke kawo wannan abubuwa kullum a ce Biafra ko wani abu ne wanda ba sa son cigaban Najeriya, wanda ba sa kishin Najeriya. To mu wanda muke da Arewa, muke Arewa, wasu sun zo, wasu sun kai shekara 5, wasu sun kai shekara 30, wasu kuma ake hafe shi Arewa, wasu kuma nan da iyalin su suke, wasu kuma sun yi kafa kasuwancin su da gidajen su. Kamar nan idan kin zo Arewa za ki gare yawancin mu mu asalin mu ya mere wanda suke Arewa, mu mun kafa cibiyan kasuwanci da kuma gidaje. Amma wanda yake a Arewa ba zai so a zo ana kada rigima ko ana ce Araba ko a yi kafa Biafra da ya nike sanyi da zai je idan aka kore shi yau. To shi ya sa wani lokaci idan muka gani wasu mutane masu fasa son zaman lafiya a ƙasa suna fitowa a zo a yi Biafra, kafa Biafra, muna yi musu dariya domin ba su cin ciwon Biafra. Wannan bawa Allah da ya fito kwanan nan Nando Kalu, ai mun san shi ba dan inihin na ba Najeriya ake haɗe wannan mutum, kuma zamansa ba Najeriya yake. To sun wani shi yana can America, can ake haɗe shi, duk abubuwan da yake yi a can yake yi sa kasuwancin sa, ma ba shi da kasuwanci da yake ya kafa a Najeriya, bai ma taba san kasuwanci a Najeriya, amma ya je ya karɓi kwangila ya shigo Najeriya, yana so ya kawo hargitsi a Najeriya, dan saboda kwangilan da ya karɓo iyalinsa ba su a Najeriya, ɗan uwansa ba su a Najeriya, ƴaƴansa ba su a Najeriya, amma ya je ya karɓo mana kwangila ya zo yana so ya haɗa mana rigima ga musulmi da kiristan ko a Hausa da Yamane ko whatever dai abin da ake ce. To mu wanda muke zaman Arewa ba mu ji daɗi abin da wannan bawan Allah yake so ya haɗa rigima a Najeriya. To ni idan kan gani idan muke zuwa ko a yanzu ma ni da ke taro muke dawa a kan wannan ishu na Biafra, domin duk wanda yake Arewa babu wani mutum ɗaya wanda ya goyon baya a kan wannan abun Nando Kalu ya fito da shi yana ta shiga kasuwanni da kuma wuri da yawa yana ta fela Biafra ko wani zance wani abu. To alhamdulillah wasu mutanenmu da manyan mutanenmu sun fara gane abin da yake ta faruwa. Shi wannan bawa Allah ba dan Allah ko dan cigaba al'umma Igbo yake wannan abin, cigaban kansa da kwangilan da ya karama. To shi ne abin da mu a karan kai na abin da ni na fahimta abin da yake ta faruwa.
Abin da ya sauka kenan, sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A tuna fa, sai da zaman lafiya da kwanciyar hankali, ƙasa za ta ci gaba. a halin yanzu kuwa Jummai Ali daga birnin Washington DC nake mana fatar alheri da kasancewa cikin koshin lafiya.
Da buzubar shi, shi da cutar da mu.